ya nuna kenan ashe ana son faɗin amin ga liman cewa ba sai da dai a san labari wanda dai yace amin to yanzu mun malai kuma a sun suka ce amin yanzu mun fado fadawarsa amin ta dace da fadin malaiku to za a gafarta masa dillai fukan dai kuma wannan yake nuna cewa ana so wajen fada amin a fada tare da neman a wato a fada tare da neman ba da sai cewa da ayyukan sallah ko wanda ake fada a sallah ba wanda aka so ma mu ya fada daidai sanda neman yake fada da nasu fada tare in ba fadin amin ba wato ba fadin amin ba haka nan kuma wato wannan hadisi a zahirinsa yana nuna cewa neman yana fadin amin ko da a sallar da ake bayyana karatu an sani a masalar baya kawo akwai saɓani yadda yar sallar yake faɗa ko to fi kaunihi iyaha fi dahari hajjina ko to wannan kenan amma shi zahirin hadisin shi ne cewa shi ma neman yana cewa amin a fili su wajen malikawa akwai ruwa shi ma maliki da yake inda ake bayyana karatu kan neman yana zafi da amin amma inda ake goyon karatu ne to wannan ya iya faɗa to a kayan wani libaji ya zaɓi cewa shi ma liban ne ya ce amin ko da inda ake bayyana karatu ko da inda ake bayyana karatu to wajen abu da liba ne da malamai ko ba suka ce kada ya bayyana da faɗin amin to wannan hadisin kenan bayan nan ne ya mishi fa'idoji da yawa su waɗannan malaku da aka ce za a sun ce amin fadin su amin ya dace da fadin shi ne sallah wanda malaiku ne malaiku masu kiyaye aikin bawa ko ko wasu malaiku ne na daban wasu da yawa suka ce malaiku ne na daban saboda akwai wata uba da take cewa qalatul malaikatu fis sama'i san malaiku da suke sama suka ce amin sannan kuma ita kanta amin din nan akwai lugogi har biyar a ciki wato ana cewa amina amina aka ce wannan ita lugar ita tafi fasaha ita tafi shura wanda su da yawa malamai suka ce ma'anar amina Allah ka amsa addu'a na amma yanzu shehu Nazifi yake cewa amina ma'ana hujjatul du'a'i wa la tuhayyib sayyidi rajai amina ma'ana hujjatul du'a'i wa la tuhayyib sayyidi rajai amin ma'anarsa ka amsa addu'a ta ya shugaba ka tabbar da abin da nake kauna kuma wanda bai ce nasa shi yake cewa amin tambari ne na Allah da yake bugawa akan addu'a ma'ana addu'a ne da aka ce amin to kama Allah ya karba amma fa irin karba na Allah ba irin karba na kin yanda kake so to a hadisi sai hadisi da shida an kabe Hudayra an karba da Abi Hudayra radiyallahu anhu Allah ya kare da a gare shi annabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cewa Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza salla ahadukum min nas idan ɗaya ku ya salla da mutane fa duha fi sauƙaƙa mutum da yake rubuta iman ya fi kyau ya sauƙaƙa bai da fi mu rai ko su ne a cikin mutanen da suke bayan su ana samun rauna ana samun mara lafiya wanda alhaji ana samun wanda yake da bukata wai za su zalla da nafsi amma in yi wa kansa sallah shi kaɗai ne ba wani wanda yake bin su ba mutum wani ma sha su yana da ya tsawai ta sallah yadda ya so yadda yake so zan hadisu sani hadisi na bakwai an abi mas'ud al-ansari an kaba daga abi mas'ud al-ansari radiyallahu anhu Allah ya kare da rishkan yace jaa rasul ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kana sai yace inni la ta'akharu an salati subhi ni naka yi dinkiri zuwa sallar asuba zama zuwa ma sallar asuba me yasa min ajli fulani saboda wani min ma ilmina saboda yana yin dogon karatu sai ya dinga tsawai ta sallah da mu fa ba da ayyukan rasul nabiyyi sallallahu alaihi wasallam gariba fi mawdizatihi qad man taba ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ya Abu Mas'ud al-Ansari ya yi nuna bakin ciki ya nuna da bacin rai a wani gargadi da yayi da dai a shadda min ma gariba yau mai mafi tsanani da shi da ya nuna a wannan rana faqala yace ya ayyuhan nas ya ku mutane inna minkum munaffirin akwai masu zautar da mutane a cikin faye kun amannas mun wani a cikin ku da yawa mutane neman shi fa limujis lalle ne ya takaita kai ya ce zai dogo dogon sallah fa inna fi min wala'in kabira wa sagira wa zalhal a bayansa akan sami wanda yake babba tsoho da yaro ƙarami da ma'abucin bukata Yeah, I'm going to go to the hospital.